Gwamnan jihar Dr. Bello Mutawallan Muradu ne ya bada wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki yanzu take, inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan nadi da aka yi wa ɗan ta'adda. Sanarwar da sakataren gwamnatin jihar Kabiru Balaraba Saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna Mutawalle ya nada kwamiti ne mutum shida karkashin shugabancin Honorable Yahaya Chado Gora don ya bincike musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan nadi. Barista Musa Garba, babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar, shi ne sakataren wannan kwamiti. Sanarwar ta kuma bayyana cewa Alhaji Mahe Garba Marafa, hakimin ƴan Doto, shi ne yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar. Tun da farko kafin a yi nadin a ranar Asabar, shugaban ƙaramar hukumar Tsase Aminu Modi Tsase ya ba da wasu dalilan da suka sanya nadin a Lero. Kafin da ya sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya, biyu daga cikin al'ummar ƴan Doto sun bayyana min ra'ayinsu game da nadin Alero.
Sunana kuma Jibril Gama ƴan Doto, gidan garin ƴan Doton Daji ne. Kuma a hakikanin gaskiya wannan sulhu da an kai an kanada mai girma Ado, wanda ko duniya take sani da cewa suna wanda take duniya take sani da suna Ado Alero. Gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba Imi Alhaji Ado Garba Marafa, Marafa ɗan Doto, yayi akan sulhu, domin sulhu shine zai samu mana zama lafiya tsakankanin su da manoma da makiyaya. Domin hakan gaskiya tun ma kasa anada shi mun samu zaman lafiya kwana biyu zuwa kwana uku sati, sabanin can da akwai cikin da bamu noma ba, yanzu muna nan kan noman shi.
Da ki an yi shi lafiya, kuma mu muna ganin yin wannan da ki insha Allahu kama alheri ne gare mu.
Yan bindiga da dama bisa baburan su uku biyu suka halarci wannan bikin nadin. Sanshi Abdullahi, shi mura Amurka daga Gustau a Nigeria.